rushda fa in anastum minhum rushdan fadfa'u ilaihim amwalahum wa la ta'kuluha israfan wa bidaran an yakbaru wa man kana ghaniyan falyasta'fif wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf fa idza dafa'tum ilayhim amwalahum fa ashhidu 'alayhim wa kafa billahi hasiba.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya hada mu a wannan masallacin mai albarka domin ci gaba da tafsiri na Al-Qur'ani mai girma wanda muna cikin suratul Qadr, ko kuma muna farkonta mun fara magana akan aya ta farko, abinda ta tattara ta kumsa akan shi. Zai taban murni da amini bayani akan cewa suratul Qadr innan duka ta zo tana magana akan fadlata laylatul Qadr, shi kuma daman tsari ne na in ya kasance darasi yana da alaka da lokacin da muke fuskanta, mu dan yi bayani bakin abin da ya sara akan shi. Allah ma'aukin sarki ya magana ya bude wannan sura suratul Qadr wanda muka ce tana da aya guda biyar, kuma sura ce makkiya, an sauko ta ne a Makka. Allah maɗaukakin sarki ya bude ta da cewa inna anzalnahu fi laylatil qadr, yana magana akan alqur'ani ya ce lalle tabbas mu ne muka sauko da alqur'ani a cikin laylatil qadr. A gargashin wannan aya ma'anoyi suka ce da akwai gaskata wahayi, da akwai tabbatar da alqur'ani, kan cewa wai alqur'ani da mutane suke gani tabbas sabkowa Allah ce, kada ka yi shakka a kan shi, sabkowa ce ta Allah maɗaukakin sarki Al-Qur'ani mai girma. Shi yasa nan Allah ya tabbatar da cewa shi ya sabko da Al-Qur'ani, inna anzalnahu fi laylatil qadr, lalle tabbas mu muka sabko da Al-Qur'ani a cikin laylatil qadr, wanda mun yi ishara akan cewa sabkowa nan da ake nufi ita ce sabkowa ta ajumulce, wanda aka sabko shi daga Lauhul Mahfuz zuwa ga Baitul Izza, an sabko shi a cikin Laylatul Qadr, aka dauko Al-Qur'ani daga Lauhul Mahfuz zuwa ga Baitul Izza. Sannan kuma hallo malai suka ce horkon fara sabko Al-Qur'ani ma an fara shi ne a Laylatul Qadr. A Laylatul Qadr aka fara shi, shi ne horkon wahayin da aka fara wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, an fara wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na sabko Al-Qur'ani a Laylatul Qadr. Ayoyi na suratul Alaq guda biyar, na farko suratul Alaq da aka fara sakuwa manzo Allah sallama, an sakuwa da manzo Allah sallama su ne a yani a me yake da suna a da Laylatul Qadr. Wannan aya wadda muka ga yani ishara akan tafsirin ta, wannan aya tana da ko wasu ayoyi da suke ishara akan ma'anonin ta, shine Laylatul Qadr wani kawaka ce wani wata ne, wata aya a cikin suratul Baqara wanda man karanto ta ce shahar ramadan allazi unzila fihi alquran, kina a cikin watan ramadan ne a laylatul qadr. A wata aya a cikin suratul Dukhan Allah maɗaukakin sarki ya ce inna anzalnahu fi laylatin mubaraka, lalle tabbas mu muka sauko da alqurani a wani dare mai albarka, kenan laylatul qadr dare ne wanda yake da albarka, kuma hallo a cikin watan ramadan yake daga cikin albarkar shi an sauko da alqurani a cikin shi. Abdullahi ibn Abbas yake cewa unzila al-Qur'anu jumlatan wahidatan min al-Lawhil Mahfuz, an sabko da al-Qur'ani a jumulce daga Lawhil Mahfuz, an sabko shi ila sama'i dunya, zuwa ga samata dunya, sun yani unzila min al-Lawhil Mahfuz ila Baitul Izza, zuwa ga Baitul Izza, shine min sama'i dunya wanda yake samata dunya, aka sabko daga Lawhil Mahfuz aka sabko al-Qur'ani zuwa ga Baitul Izza. ثم نزل مفصلا بحسب الوقائع daga baitul izza alqur'ani ya sabko ararrabe daidai gurgudan waqa'in da suka zo daidai gowa abin da ya afku sai a sabko da aya ko ayoyi ko makamantan haka shi da abdullahi bin abbas yake cewa bi hasab alwaqa'i fi 23 sanatan ala rasulullah shekara 23 wanda aka yi ana sabko da alqur'ani wannan shine abin da ya kumshi aya ta farko insha Allah mana haka ara karanto mana haratin daga farko ayi
bismillahir rahmanir rahim inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairun min alf shahr تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر
جيدا الله ما أكن سركي آية تهرقو بيتنيا تقول تبتر من التوى للي تبس شيني يسبقو دا القرآن عليه القدر to kuma nan ana so a yi magana akan fadlatul laylatul qadr da matsayin da gareta da albarkokin da ke da ciki sai Allah maukin sarki ke cewa wa ma adraka ma laylatul qadr wane ne ya sanar da kai mecece laylatul qadr ko kuma me ya sanar da kai mecece ita wannan laylatul qadr ana girmama al'amarin ta kuma a ce ba ka san mecece ko laylatul qadr girman al'amarin ta dare ne wanda yake mai daraja duk adararen duniya gabaki daya babu daren da yayi daren da yake kada kawai da auna ne na duniya gabaki daya babu wani nukan da suka yi wani na yani ashrun min zulhijja to haka ne kidan wa ma adraka ma da yake kada wannan malibai suka ce tafkhimun wa ta'zimun li amriha ana girmama al'amarin ita wannan da yake kada wa ma adraka ma da yake kada kidan istifham tambaya ce akai akan kara girmamawa kenan me yasa da kai ne cece ita wannan dare na al-qadr kenan da yasa al-qadr me cece ita kara girmama ta ne yake to tunda Allah maukai sarki yayi bayani ya sabko da al-qur'ani a cikin layatul qadr wannan kadai ya ishe matsayi sannan kuma Allah maukai sarki ya kara zuwa da wata aya wadda ta kara girmama ita al-amari na layatul qadr sai kuma nan Allah maukai sarki zai hadu wasu ababe guda uku daga cikin ababen da suke nuna fadlatul laylatul qadr bayan mun gama tafsiri insha Allah da akwai kuma maganganun da zai zo akan yani yanda za a yi taharrin laylatul qadr da kuma al'amarkan da suka shaya ka sai Allah maukin sarki yake cewa laylatul qadr khairun min alf shahr dare na laylatul qadr yahi wata dubu alkhairi ليله القدر خير من الف شهر دينا ليله القدر يا هي وتا دبو الخير يعني اندا زا اي وتا دبو ا wannan watan babu ليله القدر عباده ta ليله القدر shi kadai ya hi ibada ta wata dubu wanda babu ليله القدر a cikin alkhair a ga wannan ba karam matsayi bane ba ليله القدر الف شهر wata dubu shine yana kama shekara 83 da wata hudu to shekara 83 da wata hudu ba kowa ba yake yi yazo a cikin muwatta imam malik inda imam malik yake cewa akhbarani man athiqu bi wanda yake yarda da shi ya bani labari manzala sai sama an nuna mishi a cikin manam al ummu shekarun al ummun da suka gabata da yanda suke ibada sai ya ga al'umma shi bata da shekaru da yawa mafi yawansu 70 makamanta haka da sauransu to sai Allah maɗauki sarki ya ba wa manzala sassan a cikin al'umma shi ya ba shi wannan daren wanda zai yi daidai da shekaru na mutum guda yanzu shekara ɗaya in ka yi kawai ibada ta shekara ta matsayin shekara shekaru na mutum guda wanda yani ya raya shekarun shi guda daya kuma wanda yake da shekaru da yawa ya raya shekarun shi gabaki daya ibada to laylatul qadr khairun min alf shahr dare ne laylatul qadr yahi wata dubu alkhairi kenan wata dubu shine shekara 83 da wata yani hudu shine malaman tafsiri suke cewa ai al'amalu salih fi laylatil qadri khairun min al'amali fi alf shahr laysa fiha laylatil qadr aiki kyakkyawa yahi yani laylatil qadr yahi aiki kyakkyawa a wata dubu wanda babu laylatil qadr a cikin su shi yasa malamai suke rawaitowa suke cewa yani daga cikin sababi kuma har dona ita shar'anta laylatul qadr a wannan al'umma shine wani mutum ne ya kasance ya sa kayan yaki a cikin al'umma da zai gabata ya sa kayan yaki yayi jihadi heda yayi wata dubu yana yin jihadi shekara 80 da wani abu yana yin jihadi to sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi mamaki na wannan jihadin da ya yi shekara 80 yayi yana jihadi bai sarke ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya goranci ina ma a cikin al'umma shi a sanya mishi wannan alkhairi sai Allah mawaki sarki ya sanya mishi alkhairi na wannan layatul qadr wana yani har rawaito shi daga yani Abdullah ibn Mas'ud an rawaito shi daga Abdullah ibn Abbas kamar yanda yake a cikin Ibn Kasir jayyid wannan kenan matsayina laylatul qadr laylatul qadr tana da matsayin gaske mujahid a karkashin wannan aya yake cewa laylatul qadr khairun min alf shahr yake cewa amaluha wa siyamuha wa qiyamuha khairun min alf shahr ibadar da aikin da zaka yi na ibada da kuma azumin da zaka yi auni ne na laylatul qadr da kuma me yake da suna inna lillahi Allah sa dai ba mai dogon zango bane ba jayyid yake cewa mujahid karkashin laylatul qadr khairun min alf shahr yake cewa amaluha wa siyamuha wa qiyamuha khairun min alf shahr aikin da zaka yi a wannan daren na ibada da karatun alqur'ani da kuma addu'o'i wa siyamuha da kuma azumin da zaka yi a wannan wa qiyamuha da sallar dare da zaka yi qiyamul layl yahi wa alkhairi ga aiki na wata dubu wanda babu laylatul qadr a ciki kan din laylatul qadr yakuwa tana da matsayin gaske laylatul qadr tana da girman gaske daga cikin fadalarta da yake a sabkuwa alqur'ani a cikin ta kuma hallo da akwai dimbin lada ga wanda ya aiki na kwarai a ciki shine idan mutun yayi ibada a wannan daren guda daya yahi alkhairi ga yani wata dubu wanda shi yake da shekara 80 da uku da wata hudu sannan kuma wannan fadala ta farko sai fadala ta biyu tanazzalu almala'ikatu war-ruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amr Allah mawaki sarki yake cewa mala'iku za su safko a wannan daren mala'iku na rahma za su safko da rahma da jin kai a wannan daren war-ruhu fiha kuma biyo da ruh shine mala'ika jibril mala'ika jibril ma zai safko nan an waki an ce tanazzalul mala'ika mala'iku za su safko sai kuma biyo aka kemance wani mala'ika wanda shine shugaban su yana da daraja ar-ruh shine mala'ika jibril wanda duk wahayin da ake yi na alqur'ani mala'ika jibril yake kashi ba mala'ikan da yake yi wa manzala sai sama wahayi na alqur'ani sai mala'ika jibril duk din wahayi ya shahi alqur'ani to mala'ika jibril kaga wannan ba karam matsayi bane ba to mala'ika jibril ma zai sako cikin ta kidan wannan alama ce ta da akwai rahma da akwai jin kai da akwai tausayi kuma alama ce ta cewa yani ta'a za ta yi yawa a wannan daren tanzalul mala'ikatu war-ruhu fiha awan atifiha ai a cikin wannan daren mala'iku za su safko da kuma mala'ika jibril ar-ruh ne shine mala'ika jibril ruhul amin kawai da ya tabbata a wasu ayoyi da ba za su safko bi idni rabbihim da idnin ubangiji shi yani Allah ya umarce su da su safko su tabbatar da alkhairi a cikin wannan daren kawai yadda za mu ga insha Allah in suka sako daga cikin ayyukansu za su hadarci duk gurin da ake ibada da sau abin da ya shahi yani ayyuka na ibada za su dinga yi wa mumunai sallama yani min kulli amr za su safko kuma hallo da dukkanin wani al'amari wanda Allah mawauke sarki ya hukunta duk wani abu wanda Allah mawauke sarki ya hukunta zai kasance a wannan shekara to a wannan daren suke safko shi kawai inda ya tabbata Allah mawauke sarki warkon abin da ya fara halitta kafin ya halitta halittu shine alqalam ya umarci alqalam ya rubuta duk abin da zai wakana a duniya gabaki ɗaya shi haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wani a wannan lokacin alqalami ya rubuta da ya rubuta wannan shine ake cewa lauhul mahfuz to duk abin da zai wakana a rubuta yake a cikin wannan lauhul mahfuz ha shine Allah mawauke zai ke cewa yamhu Allahu ma yasha wa yuthbit in ya ga dama yana goge wani abu in ya ga dama ya tabbatar da shi da akwai shi dai a rubuce a lauhul mahfuz to wannan abin da ya shahi aka rubuta duk abin da zai wakana a duniya a cikin lauhul mahfuz to duk shekara ana dauko yani bangaren da ya shahi shekarar wannan daga cikin lauhul mahfuz sai a ba malaiku a daren da yatsul qadr za su zo za su tafko don su zartar da shi su tabbatar da shi shi yasa idan mutum ya yi kokari ya dage da addu'a da roƙon Allah mawauki sarki da koma zuwa ga Allah mawauki sarki a wannan daren Allah mawauki sarki zai iya mushi buɗi da yawa tun da a lokacin za a sako abin da zai za a zarta a wannan daren ta zulu mai ka turo fiya bi izini rabbi min kulli amr ai suna sakowa da dukkanin wani al'amari wanda ya kasance yani Allah mawauki sarki ya hukunta shi a wannan shekarar da ta kasance to wannan fadala kenan ta biyu wanda ayan nan ta yi nuni shine sakowan mala'ikun rahama kuma suna sakowa da iznin Allah mawauki sarki kuma suna sakowa da dukkanin al'amarin da Allah mawauki sarki ya zarta zai kasance a cikin wannan yani sura shi yasa farkon yani suratul dukhan inna anzalnahu fi laylatin mubaraka ayya
bismillahir rahmanir rahim حميم إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم
محل الشاهد أتكون نندر نزلت القدر فيها يفرق كل امر حكيم دون الامر ان الله اوكي سكي يا حكمتا نا wannan shekara a cikin wannan daren ake zartar da shi a cikin wannan daren ake tabbatar da shi gidan a wannan dare ne da su kadar dare ne mai daraja mai albarka mutum yayi kokarin dagewa da ibada mutum yayi kokarin dagewa da ayyuka na kwarai sai kuma daraja ya fadalar da wannan dare yake da na uku Allah mawauki sarki ya ci gaba ya ce salamun hiya hatta matla'il fajr laylatul qadr daren laylatul qadr dukkan shi aminci gare shi babu sharri a cikin sai alkhair sannan kuma hallo dukkanin shi yana cikin aminci da nutsuwa da kwanciyar hankali shi yasa malamai suke cewa mala'iku za su dinga yawan wa mutane sallama saboda aminci da yake da kai mala'iku za su dinga ziyartar gurin ibada suna wa mutane sallama duk wani mumuni in suka je yana tare da shi yana ibada za su mishi sallama wannan sallama aminci yana tabbata a daren wannan kenan dare ne wanda yake da aminci malamai suka ce shin dare ne wanda yake da aminci tun hawunin nashi ko kuma iya wannan daren kenan abin da yake shine daga hadar rana ta wannan daren har zuwa yani matla'il fajr kenan salamun hiya wannan dare ne laylatul qadr yana da aminci hatta matla'il fajr hasse alfajr ya keto da akwai aminci da nutsuwa da kwanciyar hankali a cikin shi wannan shine abin da ya sara game da tafsiri na suratul qadr sai kuma bayanin da zamu yi akan abin da ya shahi yani ababen da suka zo a cikin sunna ta manzo Allah sallama da kuma bayani akan yani ababen da aka shar'anta dalilin laylatul qadr annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kasance yani yana kirdadin yin i'tikaf saboda yayi dace da laylatul qadr yayi i'tikafi a goma na farko da yayi i'tikafi a goma na farko sai malaika aka turo mishi malaika aka ce daren da kake nema yana gaba sannan sai ya kare yayi i'tikafi a dare na yani na biyu aka ce mishi daren da kake nema dai yana gaba sai yayi i'tikafi a yani goma ta karshe wannan i'tikafin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi a goma ta karshe sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana da cewa yani laylatul qadr tana cikin goma ta karshe to game da haddade ita laylatul qadr a wani dare take an samu sabani ibn Hajar al-Asqalani a cikin yani littafin shi فتح الباري سهل سيد بخاري يكي تيوا ما لمي سيني ساباني غمد درب لأيات القدر أو اندر يكي سيني ساباني وجم مغانا عرب إسكوت ونذريني دير لأيات القدر وجم مغانا عرب إسكوت أما أبن ديهي در لأيات القدر أبن ديهي انغنتي كوان دلام قحدي سما زال السما در لأيات القدر دريني هندي يكي تكين قوم تقرشي a cikin goma ta karshe ba kuma hallo a witr kawai yanda bayani zai zo a takaitan uwa dai daren laylatul qadr dare ne wanda yake da daraja mai girman gaske shi yasa a hadisi na abi huraira wanda yake cikin sahih bukhari da muslim manzo Allah sai yake cewa man qama laylatul qadr imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi manzo Allah yake cewa dukkanin wanda yayi qiyamal layli yayi ibada ta sallah a daren laylatul qadr imanan yana mai imani yana da kyakkyawan imani kenan wa ihtisaban kuma yana mai neman lada da gurin Allah mai sauki ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi za a gafarta mishi abin da ya gabata na zunubin shi kenan dalilin wannan fadalar shi yasa musulmi suke kokari su yi kirdadan wannan daren laylatul qadr kawai inda manzo Allah sai yana kokarin yin kirdadan wannan dare na laylatul qadr kenan laylatul qadr tana da daraja mai girman gaske ana son duk wani mutum yayi kokari ya yi dace da wannan daren abin da yayi inganci kawai inda muka yi bayani shine daren laylatul qadr yana yani yana cikin goma ta karshe a goma ta karshe ma yana cikin mara ta goma ta karshe shi yasa a hadisi ingantacce wanda hadisi ingantacce wanda Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa hadisi na Aisha radiyallahu anha manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa taharru laylatul qadri fi al-witr min al-ashr al-awakhir min ramadan taharru kuyi kirdadan laylatul qadri fi al-witr amara min al-ashr al-awakhir na goma ta karshe min ramadan na watan ramadan kenan ku kirdadi ku nemi daren laylatul qadri a goma ta karshe a goma ta karshen ma amara ma'anar shi amara shine 21 23 25 27 29 to wannan dararan a cikin su laylatul qadr take aka yi tambani duk da wasu malamai sun yi rajja cewa wasu suna ganin sun yi rajja cewa a cikin 27 take wasu suna ganin sun yi rajja cewa a cikin 21 take kenan dai mahama ya kun dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dai ya ce ku yi kokari ku kirdade ta ku neme ta yani a cikin goma ta karshe ya tabbata wani hadisi manzo Allah sai sama wani lokaci ya huto ya bawa mutane labari da laylatul qadr ya ga musu a wani dare take sai wasu suke gardama akan ta da suke gardama akan ta sai manzo Allah sai sama aka mantar da shi ita wannan daren laylatul qadr manzo Allah sai ma yake cewa man yin hakan shi yayi alkhairi a gare ku ku yi kokari a cikin ibada kidan taharri laylatul qadr ayi kokari a dage a cikin goma nan ta karshe musamman mara ta goma ta karshe ita ake so a raya sosai wannan shi yasa aka boye daren laylatul qadr manzala sassa mai kasance yana yin i'tikafi dan ya yi gam da kasar da daren laylatul qadr manzala sassa mai kasance yana yin i'tikafi a goma ta karshe kawai da yake hadisi na Abdullah ibn Umar wanda Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito shi maza sun yi cewa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takifu al-ashr al-awakhir min ramadan manzan Allah sun ya kasance yana yin i'tikafi a goma ta karshe na watan ramadan haka kuma ya zo a hadisi na Aisha radiyallahu anha hadisin da Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito shi manzan Allah sun yi cewa take cewa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah sun ya kasance idza dakhala al-ashr idan goma ta karshe ta shigo ahya al-layla yana raya dare gabaki din shi yana raya dare gabaki daya Aisha tace wa ayqadha ahlihi kuma hallo yana tare yana tada iyallan shi akan su tashi su yani su yi ibada kenan wani ne ya cewa ka me yake suna goma ta karshe ba kai kade ba za ka yi har iyallanka da ƴaƴanka da sauransu ka tada su ka daura su akan hanya yamma Aisha tace kuma manzo Allah sai ya kasance wa shaddal mizara yana kama jiki yana dagewa wajen ibada shaddal mizar ma'ana shi yana dar me yani gaftar shi yana dar me shi titi ma'ana shi yana dage damtse akan dagewa da ibada wasu malamai suka ce ma'ana shi yana yawan nisanta iyalin shi dan tsaba ibada kenan wannan goma ta karshe ɗan uwa guri ne wanda ana so a dage da ibada a cikin shi a mai da hankali akan ibada a ciki shi yasa a wani hadisi kuma Allah Aisha radiyallahu anha inna lillahi yau karatun nan take cewa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yajtahidu yana yin kokari fil ashr al awakhir a goma ta karshe ma la yajtahidu fi ghayrihi kokarin da bayyai a sauran kwanakai kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin kokari a goma ta karshe wannan a takaice shine abin da ya shahi laylatul qadr da yanda ake kirdada laylatul qadr kwanikan da aka yi tsammanin a cikin laylatul qadr take su ne a goma ta karshe a goma ta karshen ba amara na'am i'tikafi kuna shiga i'tikafi to i'tikafi an yi so a yi shi a wata a cikin masallaci na juma'a musamman kenan in ya kasance juma'a za ta kai mutum kenan za mu yi magana shi ma insha Allah akan i'tikafi yanzu insha Allah jayyid wannan su ne goma ta ƙarshe kafin mu yi magana akan abinda mutum zai hodi a wannan dare na laylatul qadr a taƙaice an sharanta i'tikafi ba don komai ba domin mutum ya yi gamdakartar da wannan dare saboda tabbas idan ka raya wannan darrukan guda goma da i'tikafi to tabbas ka yi gamdakartar da ita kuma ya tabbata malamai sun yi ijma'i akan cewa laylatul qadr da akwai ta har zuwa tashin alkiyama har zuwa tashin alkiyama da akwai ta kuma kowace shekara da akwai ta kenan tabbas kuma tana manzala sallama ya ce a neme ta a cikin goma ta karshe kenan shi yasa aka sharanta yin i'tikafi yin i'tikafi shine wata ibada ce keɓantacciya wanda mutum zai zauna a masallaci ya nisanci wasu al'amurka da aka hana shi kawai ala san misali abin da ya shahi jima'i abin da ya shahi yawan yawo abin da ya shahi shagaltuwa da duniya da sauransu i'tikafi an sharanta shi abin da ake so a dinga yi a ciki shine karatun alqur'ani da azkar da yawan sallah da sauran irin ayyuka makamantan haka sannan kuma lo da addu'o'i na alkhairi na duniya ko na lahira yani Allah ya baka arziki na duniya ko Allah ya baka arziki na lahira dukkan su aka sharanta a yin i'tikafi i'tikafi abin da yafi ba magana da ta yi a gurin malamai an yi so a yi shi a masallacin juma'a a masallaci na juma'a sannan kuma an sharanta i'tikafi ko da ba a masallaci a guda uku ba ya zo a masallacin da aka yi so a yi shine masjidul harami na makka masallacin harami sai masallacin manzon sama sai masjidul aqsa amma a yadda haka an sharanta a kowane masallaci na juma'a kada a yi i'tikafi sannan kuma hallo me wanda yake itikafi ana so ya nisanci da shagaltuwa da al'amuranka na duniya ya halitta akai mishi ziyara ya halitta yani yayi barci ya halitta yayi wanka da sauran al'amuranka da suka shahi wa inna ababan sana kuma hallo mutumin da yake itikafi bai kamata ba ya dinga shagaltuwa da al'amuranka da suka shahi duniya musamman ma ya dinga bude wazafi yana yawan shiga yayi awa uku awa biyu ko makamantan haka ya bude shi domin bukata yana so ya gayawa iyalan shi wani sako ko makamantan haka kenan wani surutai da sauransu wanda suka shahi duniya ba a so mai itikafi ya shagaltu da shi sannan me yake da suna ya halitta mai itikafi ya yayi wani dan sange-sangen shi wani dan daki-daki a cikin masallaci daga baya-bayan masallaci ya zauna a cikin shi sannan mai itikafi idan aka samu wata bukata ta tilasta sai misal ban dakin ba gidan masallacin babu ban daki da sauransu ya halitta ya hotel ce biya bukatar shi ko kuma abinci ba ka mishi ya je ya dauko da kanshi ya halitta ya dauko da kanshi malamai suna magana akan itikafi na masu aiki mutum ya shiga itikafi ya sa sharadi da sharadi in lokacin aiki na yayi zan zo in yi aiki in koma wajen itikafi malamai sun ta akan cewa ana iya yin rana kana iya itikafi lokaci guda biyu gare shi ko ka shiga yani me yake da suna bayan sallah ta magarba ko kuma ka shiga da asuba kai tsaye alfajir yake to kana cikin masallaci kenan da asuba ɗaya cikin biyu kenan duka wannan yana iya yiwa ka itikafi amma dai a sharance yanayin sifa ta itikafi na manzalar su sama ya kasance yana yin itikafi kwana goma ƙarshe kenan kai kokari ka cika wadai din kuma ba dama mutum yayi bakin abin da ya sani an sharanta ma mafi yawan malamai jumhurul ulama sun ta akan cewa itikafi bayyada iyaka a ce dole ya kai goma ko dole ya kai kwana kaza mafi yawan malamai sun ta akan haka malikiya sun ta akan cewa itikafi kadan itikafi shine yani wuni daya ko kuma dare daya kenan bakin yanda ya sara daga iya wanda ka yi abin da ya sara a gare ka kenan wadda wata ici ma wani shiryawa ce da wani karatu wanda yani galiban ana nisanta ya ga mutum yana ganin cewa kwana goma bana iya ba ba tunda bana iya ba barin bari shi duka kenan in baka iya ba kwana goma ka iya wuni daya wuni biyu uku da sauransu abin da ya sara kenan itikafi ana so a dinga yi lokaci ne za ka ware domin ka zauna domin kai da ubangiji ka zama ke sarki babu wani bayyana wannan lokacin he kai he Allah daban ne lokacin wannan daban ne duka an shar'anta domin kirdadan wannan yani daren dare na Laylatul Qadr jai da dare na Laylatul Qadr da akwai wasu alamomi wanda magabata suke hudi wanda zai kasance za mu ga a cikin daren daga cikin alamomi za mu ga daren a nitse babu hayaniya dare ne ya sha bamban ma sauran dararruka sannan kuma luwa shagari da sahi za mu ga rana ta hutu yani tana batta da kuna da sheƙin da yake taba ido haka za mu gani sannan kuma hallo daga cikin alamomi daren wannan dare ne wanda sharri ya yi kadan alkhairi ya yi yawa da akwai wasu alamomi da ake hudi wanda ba su halitta ba a dinga cewa yani bishiyoyi duka in ka tashi za ka gan sun kwanta sun yi sujjada gininnika duka sun yi sujjada babu haushin kare babu wani waye duka wannan alamomi wanda na tatsuniya ba su inganta ba wannan kenan sannan kuma hallo idan bawa ya yi gamdakatar da dare na Laylatul Qadr babban addu'ar da ake so ya dinga yi kada hammanka ya zamto kudi kada hammanka ya zamto Allah baka lahiya kada hammanka ya zo Allah baka ilimi na duniya kada hammanka ya zo kawai Allah baka yani iyali Allah baka gida da sauransu la da akwai wata addu'ar da baitin wasu bukatun da kake da an yi so ka dinga rakaza kanta shine lokacin da Aisha radiyallahu anha
manzala sallallahu alaihi wasallam magana akan lailatul qadr he aisha radiyallahu anha take cewa manzala sallallahu alaihi wasallam in wafaqtu lailatul qadri fama adu manzala sallallahu alaihi wasallam idan dai daidai da dare na lailatul qadr ya samu dare lailatul qadr fama adu da me zan yi addu'a he manzala sai ya ce mata quli kice allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu Allahumma ya Allah innaka afuwun kai mai afuwa ne mai jin kai ne tuhibbul afwa kana so kuma hannu kai afuwa kai jin kai fa'fu anni kai mana afuwa kai mai jin kai yani idan Allah mawaki sarki yayi maka afuwa ya maka jin kai babu wani bukatar da kake bukata face ka sa shi yasa karakkaza akan wannan in Allah ya ma afuwa a nan duniya yani matsaloli da wani sauransu duka baka shi idan Allah ya maka afuwa ranar lahira haka kana cikin na gaba gaba shi yasa irin wannan addu'o'i da suka zo da gurbin bakin manzala sama ana so a raka za kan sannan kuma zo da akwai sauran addu'o'i amma da suka zo yin istighfari kuma yin tahdid da tahmid la ilaha illallah alhamdulillah da kuma yin subhanallah da kuma me yake da suna yin addu'a rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar kuma yin addu'o'i ko da hausanka idan baka iya ba sauraron kan da larabci to ko da hausanka yi addu'a dai wanda take da ma'ana kyakkyawa kenan wannan shine babban abin da ake so mutum kada ya mance lahirar shi a wajen addu'a kada ka mance lahirarka kada ya kasance da ka tashi yin addu'a duniya kawai kake fara bujewa Allah baka fara bujewa Allah yani me yake suna lahirarka kenan mutum kai ya mance wannan ba wannan ita ce suratul qadr da abin da ya shahi yani hukunce hukuncen da ita da yatul qadr da kuma abin da mutum ya kamata ya kiyaye to anan gurin zamu ga wata musiba da take faruwa baitin umuman ana so wata ramadana gabaki daya a raya shi da ibada ana so wata ramadana a raya shi da karatun alqur'ani saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yawan karatun alqur'ani lokacin da wata ramadana ya kasance mala'ika jibrilu yana zo mishi duk ramadan su zauna sai sun sauke alqur'ani suna bita alqur'ani manzala su sama da shi da jibril suna bita alqur'ani manzala yana karanta mishi yana ji yana karanta jibril jibril yana ji a shekarar da manzala sai mai rasu mala'ika jibril yana yi mishi bita alqur'ani sau biyu yana yi mishi bita ta alqur'ani sau biyu ana so a yawaita karatun alqur'ani ana so a yawaita karatun alqur'ani idan baka da damar karatun alqur'ani to saurare shi to yanzu akwai wasu wanda ya hankali waƙoƙi da kiɗe-kiɗe da rere da seri mutum ya turo seri wajen awa wajen nawa ya ajiye saboda wata ramadan da sauran makamanta haka irin wannan al'amarkan da suke shagaltar da mutum ya kamata mu nisance su sannan kuma hallo wannan nau'i ne na ibada da ake so a dinga baitin karata yawan karata alƙur'ani sai kuma yawan yin yani sallun ibada ta sallah tarawih ce a cikin tare jama'a qiyamul layl tare jama'a ko kuma a gidanka kai ma ka shirye iyallanka ka dora su akan hanya in ka ka iya intizami ka dora ka kiyaye kai a gidanka da iyallanka kai in kuma baka iya intizami kiyaya to ka tahi masallaci da wasu malamai suna ganin cewa tahiyya masallaci ya haifar da kiyan mama ku kowanne ya kasance dai almuhim dai kai ibada a raya da ran ake so yawan yin sallah sannan kuma hando ana so a dinga yin kyauta a dinga yin sadaka a dinga yin kyauta sadaka taimakawa wanda ba su da shi manzala sun ya kasance yana yawan yin kyauta lokacin da yani watan azumi ya zo bal ma ya kasance lokacin da watan azumi in ya zo in ya gama da jibrilu suka yi muraja ta alqur'ani dan manzala sun ya hi ar-rihul mursala ya hi ta kyauta ya hi iska mai guzowa da gudun nan da karhin nan ya hi ta yani kyauta manzala sun yana yin kyauta yana yin sadaka yana kamawa gajeyi shi yasa yana daga cikin abin da ake so a maida hankali a cikin watan ramadan
sannan yana daga cikin abin da ake so a maida hankali a watan Ramadan ne yin azkar sannan yana daga cikin abin da mutum ya lura da shi a watan Ramadan ne santa ayyuka na zunubi da al'amarkan da basu halitta ba jin waƙoƙi ne kallon fina-finan banza da wuri da suma da yake da suna zaman banza bata lokaci haka nan kawai da sauransu duk da cewa wani abin da ya kamata ya lura mu lura lalle idan mutum ya kasance bai yi da abin da ya tara domin ya yi tafaruki akan ibada to idan ya kasance he ya tashi ya je ya nemo abincin cin shi to wannan nemo abincin cin da zai shi ma yana daga cikin ibada kada mutum ya ce ai tunda azumi ya zo ba zan je in nemi kuɗi ba zan wuta kasuwa ba shi kuma bai da kuɗin da zai ci da iyalin shi da kanshi kenan shi ma wannan ibada ne wuta a wannan lokacin dan kuma Allah ya sariya ne ka tara kuɗin ka ka zauna kai ta huta ka kai ta ibada ka wannan kenan sannan kuma lo khususan a Ramadan duka ake so a dinga lura da irin wannan abubuwa to tun ba ma ba a goma ta karshe tun ba ma ba a cikin goma ta karshe kenan kuma ga suna neman yani watan yana neman isowa yani zuwa gare mu ko kuma kwana goma suna tinkaran mu ayi kokari yani a tinkari wayannan kwana goma da niyya kyakkyawa da kuma ayyuka na gari wannan dai yan uwa takace shine abin da ya sara ina ji nan gurin zamu tsaya ganin yadda hin yau din ba fara da wuri ba sannan kuma al'amarka dai na canje-canjen yanayin insha Allah kenan nan gurin zamu tsaya insha Allah mun karanta kenan abin da ya shahi laylatul qadr insha Allah sai mu bar yani sauran sura wacce ayi mata tashi tun farko insha Allah kenan wannan ita ce suratul qadr a takaice ita ma kuma wannan suratul qadr in muka lura ta wani bangare abinda malamai suke cewa as-saja al-murassa ko kuma mura'at fawasil al-ay yani a sura ta kiyaye ta dinga kowace aya ta dinga ajewa ta dinga karewa akan harafi da wannan sura tana karewa akan harafi kowace aya ta tana karewa akan harafi na ra'u insha Allah kenan malam sai ya karanta mana ita min jadid kuma Allah in ya karanta mana ita min jadid duk in ya zo gurin ajje aya ya dinga yin ishara zuwa ga haka da mu gani insha Allah faddal
bismillahir rahmanir rahim inna anzalnahu fi lailatil qadr وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم أمر سلام هي حتى مطلع الفجر
كان إن شاء الله يقوى نقول زامس يا سبحانك اللهم وبحمدك إن شاء الله لا أنت أستغفرك وأتوب إليك